Yan bindiga sun hallaka akalla mutane 22 a garuruwan Kagara da kuma Dukku dake cikin jihar Niger, Nigeria. Tunda farko dai sai da maharan waɗanda ke akan babura dauke da manyan bindigogi suka fasa wani bankin First Bank dake cikin garin na Kagara. Bayan da suka hallaka mutane 5 a garin, kamar yadda wani mazaunin Kagaran ya min ƙarin bayani ta wayar salula.
Wanda sai suka harbe mutum wasu suna almajiri ɗaya da shi kuma bukawan zuciya ne nan take haɗe
mutum 5 kenan ko?
Kenan eh.
To wai ƙasa suka zo ko kan babura?
A mashina suka zo.
A can garin Dukku ta ƙaramar hukumar Rijau kuwa yan bindigar sun hallaka yan banga 17 bayan tafka wani gumurzu a lokacin da maharan suka yi yunkurin shiga garin na Dukku. Ga ƙarin bayanin da wani mazaunin garin ya yi mun ta wayar salula.
An kashe muna 'yan banga cikin garin Dukku mutum 17 Dukku da kewaye.
Amma 'yan sanda ko sojoji ba su zo wurin ba ne?
Malam Nasiru, har yanzu da muke magana da kai babu ɗan sanda ko soja ƙwara guda da muka samu ya je ko da cikin garin Dukku ne, balle a ce ya je wannan dajin.
To yanzu wani hali ake ciki, mutanen gawawwakin suna ina?
Gawawwakin suna nan cikin wannan dajin da aka kashe su, har yanzu ga suna wajen da muke magana da kai ba a ɗauko su ba.
To ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan ASP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba, kuma bai maida martanin saƙon text message da na tura masa ba. Amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Abubakar, bayan jajantawa waɗanda lamarin ya shafa, ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen kawo ƙarshen wannan tashin hankali.
Saboda wannan abubuwa da suka faru ya sa kowa cikin wani hali na jimami. Akwai matakai da aka ɗauka tun jiya da daddare na nan da nan wanda ba a bayyana da su, saboda abin da muka zo muka fahimta a tsari da ya shafi tsaro, to yawanci aka bar shi a sarance, yawanci ya fi tasiri. Amma muna so mu tabbatar ma al'umma cewa gwamnati ta ɗauki matakai daidai gwargwado.
Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai, akwai gwamman mutane a garin na Kagara da maharan suka yi awon gaba da su domin yin garkuwa da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.